matsayin kungiyar kwallon kafa ta kasar Ivory Coast ya cira sama bayan da ta cinye gasar kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wadda kasar Equatorial Guinea ta karbi bakunci a jerin kasashe 10 da suka fi a wasan kwallon kafa kasar Algeria ce ke kan gaba sai kuma zakarun bana wato Ivory Coast wacce ta zo ta biyu a nahiyar Afirka inda kasar Ghana ke biye da ita Tunisia ke ta hudu kasar Cape Verde ita ke ta biyar sai dogaya iya tafiya Senegal wacce ta kasance ta shida ita ko Nigeria warwar ta yi ta koma ta bakwai ko da yake rashin tabuka abun arziki a fagen wasan kwallon kafa ya hana Nigeria shiga gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka na bana Guinea ta haye mataki na 8 Kamaru ce ta 9 ita ko kasar Congo ta 10 A duniya kuwa ga yanda suke kasar Jamus ce ta 1 Argentina ta 2 Colombia ta 3 Belgium ta 4 kasar Netherlands wato Holland ta zo ta 5 sauran sun hada da Brazil ta 6 Portugal ta 7 ita kuwa kasar Faransa ta 8 Uruguay ta 9 kasar Spain ta kasance ta 10